الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo kuma mallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Litinin 15 ga watan Safar hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 1441 wanda ya dace ma 14 ga watan 10 shekara ta 2019 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Bulughul Maram na Sheikh Imam Al-Hafiz Ahmad ibn Ali ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala kafin darasi na yau ba da yafi idan da tambayoyi suna iya gabata na'am cewa wai ibadar mai ilimi tafi ibadar jahili a barci mai ilimi ya fi ibadar jahili to shi barci abinda muke so mu sani halaka ne babu bambanci tsakanin baccin mai malami da na jahili sai ta hanyar niyya domin nassi ya tabbata cewa abinda Allah ya halitta a sababin kyautata niyya yakan rikida ya koma ibada in har malami ya kwanta ya yi bacci da sunan cewa ya dan samu hutu domin ya samu kuzari in ya farka ya ci gaba da bincike akan abin da ya shafi ilimi to wannan bacci ibada ne kamar misali mutumin da zai kwanta da niyyar ya tashi cikin dare ya yi kiyamul layli ko domin ya tashi ya samu sallar asuba a lokaci to wannan bacci nashi ibada ne an gane ko hadisin da yake tabbatar da haka shine hadisin Sa'd ibn Abi Waqqas Allah ya kara masa yadda wanda lokacin da ya kwanta rashin lafiya a shekarar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci Makka da yaki lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tafi ya gaida shi shine sai yake fada ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya rasulullahi kana ga yanda rashin lafiya ta kai matuka da ni ma'ana rashin lafiya ta tsananta da ni yace ya rasulullahi ka san da cewa ni mutum ne ma'abucin dukiya mai yawa kuma ba ni da wanda zai gaje ni kwace diyata daya daya. Yace ya Rasulullahi zan iya kasa dukiyata kashi uku in yi sadaka da kashi biyu, ma'ana yayi wasiya da kashi biyu daga cikin ukun dukiyar shi. Manzo Allah yace masa, yace to fashaduru ya Rasulullahi, ya manzo Allah zan iya kasa dukiyar kashi uku, zan iya kasa dukiyar tsakiya in yi wasiya da rabi? Manzo Allah yace masa, yace fasulus, yace ya Rasulullahi to in kasa uku in yi wasiya da kashi daya? Manzo Allah yace masa, eh kana iya yin wasiya da kashi daya daga cikin ukun dukiya, amma ka tabbata cewa daya daga cikin ukun dukiya abu ne mai yawa. To a ƙarshen hadisin sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake ce masa, wa innaka lan tunfika nafqatan tabtagi biha wajha Allah illa ujirta alaiha hatta ma taj'alu fi imra'atik. Manzo Allah yake ce masa, ya kai Sa'ad, ba za ka ciyar wata ciyarwa ko mun kankantarta in dai kai dan Allah, to sai an baka lada akan wannan ciyarwa. Manzo Allah yace masa, hatta da abinda zaka dauka ka saka a bakin matarka na abinci. Al-Imam Nawawi Allah ya ji kansa da wasu daga cikin magabata suka ce, kaga mutum da yakan dau abinci ya saka a bakin matar shi, wannan min haisul muda'aba, min babil muda'aba, kamar wasanni, abu ne wanda yake na halaka. Amma a sababin kyauta da niyya, ya rikida ya koma ibada. Don haka duk wani abu wanda Allah ya halitta, to in har mutum ya kyautata niyya, to wannan yakan iya zama ibada. Misali, wanka, mutum yayi wanka ya tsaftace jikinsa ya shafa turare, menene matsayin shi? Ba ibada bace, abu ne wanda yake na halaka. Amma in ka kyautata niyya akan wankan da kai da tsaftace jikinka da shafa turare da kai, dan kar ka shiga cikin ƴan uwanka mu'minai su ji wani duyi yana tashi daga jikinka su cutu, to wannan wanka da kai yana iya zama ibada, zaka samu sakamakon lada abun Allah subhanahu wataala. To dan haka anan abinda muke so mu gane kenan, cewa baccin malami yafi barcin jahili, sai in shi malamin ya kwanta da niyyar domin ya dan samu hutu, ya samu kuzari, in ya farka ya ci gaba da bincike a cikin ilimi, to a lokacin nan ne baccin shi zai bambanta da na jahili. Amma in babu wannan kyakkyawar niyya, to babu bambanci tsakanin bacci na malami da bacci wanda yake na jahili. Yana cewa baccin malami ya fi ibada jahili, ya fi ibadar jahili, amma da ya tafi fada wannan ba mu san ba wani dalili wanda yake nuna haka. Gane ku, na cewa barcin shi ya fi ibadar jahili, shi kuma mu san da cewa shi jahilci ba abu bane ba wanda za a lakaba ma mutum shi. Akwai abinda ko mun sanin ka, to akwai abinda ka jahilce shi. In kai masani ne akan wani abu, to kan wani abu jahili ne. Amma in aka ce jahilci, abu na farko shine jahiltar addini. Yanzu misali, mutumin da ya iya arwalla, ya iya sallah, kaga ba za ka ce masa jahili ba, ko da ba shi da ilimi na wasu littattafai na addini, ba ka kiran shi jahili. Amma wanda kwata-kwata arwalla ma bai iya, bai sani ba, balantana abin da ya shafi hukuncen sallah, ma'ana yanda ake sallah, to wannan shine za a iya mutlakan a ce masa jahili. Kenan in ma ana nihi, kenan wannan jahilcin, kenan jahilcin wanda kwata-kwata bai san ba ma yanda ake arwalla balantana sallah. Na'am. Wai misali, mutum ne ya salamce daga sallah, sallah bata cika ba. Misali, ya bar wata raka'a bayan har ya tashi ya tafi ya shiga sha'aninsa. Misali, ya yi a masallaci, bayan ya koma gida sai ya tuna cewa wannan sallah raka'a guda ta rige bata cika ba to yaya zai yi ba maganar yazo da wannan raka'a dai gaba ɗayan sallah zai saki domin mahallin ya nisanta inda a ce al'amarin bai yi nisa ba misali in a cikin masallaci ne an gama ka dan koma gefe ko ka tashi ka fito sai ka tuna a sallar nan ashe bata cika ba to sai ka koma mahallinka ka fuskanci alƙibla kayi takbiratul ihram ka zo da wannan raka'a ɗi da ta rage in ka salamce kuma kayi sujada ba'di amma in al'amari ya tsananta wannan ya tsawaita misali ka shiga wani sha'aninka ko ka tashi ka tafi gida to wannan kwata-kwata sai an sake sallah dalilin da yake nuna cewa in mahalli bai yi tsawo ba iya abinda ya rage shine mutun zai zo da shi shine hadisin zuliyadai wanda wani lokaci an sallaci sallah ta al'asar da aka yi raka'a biyu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya salamci sai ya koma can gefen masallaci manzon Allah ya yi kishingide wato akan wani kututturen icce na dabino zuliyadai har ma waɗanda suke masu gaggawa sun fita daga masallaci zuliyadai sai ya zo ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullahi shin sallar ce aka rage ko kuma mantawa kai manzon Allah yace ya aka yace ya rasulullahi raka'a biyu kai manzon Allah yace ba a rage sallah ba kuma ni ban manta ba zuwa jimawa manzon Allah sai ya tambayi wasu daga cikin sahabbansa yake cewa a sadaqa ma qala zuliyadai shin abinda zuliyadai ne ya faɗa haka ne suka ce kwarai ya manzon Allah raka'a biyu kadai kai a lokacin nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya tashi ya komo mahallinsa ya fuskanci alƙibla suka yi sahu a bayan shi manzon Allah ya zo da raka'a biyu da ta rage da ya salamci kuma ya sujada ba'di a ƙarshen hadisin sai yake cewa kusan da cewa ni dai ɗan adam ne an saka matan sau ina mantuwa tamkar yadda kuke mantuwa manzon Allah yace fa idza nasitu fa dhakkiruni in har na manta manzon Allah yace ku tunatar da ni to kaga anan da aka yi raka'a biyu ya salamce har ma ya tashi ya koma gefen masallaci ya yi kishingida akan wani kututturen icce na dabino sannan zuliyadai Allah ya kara masa yadda ya zo ya tabbatar masa cewa lalle wato sallan nan raka'a biyu aka yi don haka anan in mutum ya salamce kafin cikar sallah in dai al'amari bai nisanta ba to iya abinda zai yi anan sai ya komo mahallinsa ya fuskanci alƙibla ya zo da abinda ya rage in ya salamce kuma ya yi sujada ba'di amma in al'amari ya tsawaita ya tashi ya shiga sha'aninsa ko arwallarsa ta warware to wannan kuma dole ne sai an sake wata sabuwar sallah darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala wato muna dai cikin kitabul buyu littafin da ke bayani game da hukuncen wato saye da sayarwa hadisi na ƙarshe wanda muka tsaya a kansa wato shine hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yadda ke faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man aqala musliman bai'atahu aqala Allahu atharatahu manzon Allah yake cewa duk wanda ya rangwamta ma wato musulmi cinikinsa aqala Allahu atharatahu ubangiji ta'ala zai rangwamta masa wato duk wani kuskurensa a yaushe a ranar kiyama kamar yadda ya zo a wata riwaya man aqala musliman aqala Allahu atharatahu yawmal kiyama haka yake a cikin al-mustadrak na al-hakim an-naysaburi aqala Allahu atharatahu yawmal kiyama lafazin atra wato shine tuntube in aka ce tuntube kenan kuskure jamunsa shine atharat abinda ake nihi anan kenan kurakuransa abubuwa da yi na laifi tsakanin shi da ubangijinsa, to Allah zai gafarta masa, zai rangwamta masa wannan kuskure nashi a ranar kiyama. Al-jaza'u min jinsil amal, irin yanda ka rangwamta ma dan uwanka musulmi, to sakamako Allah zai rangwamta maka kuskurenka a ranar kiyama. Wannan kinan shine ake kira al-iqala. Wannan hadisi yana tabbatar mana da shar'ancin al-iqala a wajen ciniki. Shine kenan a Hausa, in ma kace zo wabewa ko kuma kace rangwamtawa, ma'ana bayan kun yi ciniki, kun gama ciniki ya tabbata, ɗaya daga cikin ku sai yayi nadama, ya damu akan wannan ciniki cewa abin nan daman ma bai yi shi ba. Misali, bayan ka sayi abu sai kake nadama akan wannan abu da ka saya, domin ka ga wanda yake yafi shi, wanda yafi shin kuma shi kafi bukata, ko ka ji labarin cewa ga wani wanda yake fiyayye kenan sama da wanda ka saya, ko kuma ka ga cewa wannan abu da ka saya wai menene ma za ka yi da shi, babu wani amfani da za ka yi da shi, ko kuma abin da ya kamata a ce ka yi da shi to ya riga ya wuce, kenan ya zame maka kaya, yaya za ka yi da shi? To a nan ba laifi shi wanda ya sayar maka, ka nemi cewa da Allah ya rangwamta maka wannan ciniki a fasa, ya baka kudinka, ya karbi kayan shi, shine al-iqala. Ko kuma shi da ya sayar maka da kayan, sai ya ga cewa kayan nan fa da ya sayar maka yana bukatar kayan shi kawai, din dai an riga an yi ciniki, to a nan ba laifi, yana iya lallabar ka, ya lallashe ka akan cewa da Allah cinikin nan a fasa shi, karbi kudinka ba ni kayana, na ga cewa ina da bukatar wannan kayan. To yin haka ba laifi ba ne, abu ne wanda aka shar'anta mana, kuma an so wato mutum ya rangwamta ma dan uwansa musulmi cinikin da aka yi, in har ya nemi cewa a rangwamta wannan ciniki a tada shi. Sakamakon duk wanda ya haka, to Allah zai masa rangwame game da wato laifukansa, wato a ranar kiyama. Don haka dai a nan abinda muke son mu gane kenan, wannan abu ne wanda aka so, amma in har ka nemi cewa a tada wannan ciniki, ya ce a shi ko cinikin nan bai gaba wanda zai tada shi, to duk inda ka kai shi babu inda za a tursasa shi akan cewa a tada wannan ciniki, in dai ciniki sharɗin shi ya cika, ya tabbata cewa ciniki ne, kawai sai dai ka lallashe shi in ya so a tada wannan ciniki, amma in ya ce ba zai tada wannan ciniki, to babu tilasawar da za a yi masa, kuma abun Allah ba ya da laifi, sai dai ya bar abu wanda yake fiyayye, domin an so ya tada wannan ciniki domin Allah ya sakauta masa a ranar kiyama, shine rangwamta masa dukkan wasu kurakuransa. Shine ya ce man aqala musliman bai'atahu, duk wanda ya rangwamta ma musulmi, idan kaga a nan kuma an kayyade da cewa musulmi, an gane ko in dai musulmi ne ka rangwamta masa wannan ciniki. Manzo Allah ya ce aqala Allahu asratakum, ubangiji ta'ala wato zai rangwamta masa wato tuntubansa, ko ka ce kuskuren shi wato a ranar kiyama. Duk da cewa malamai sun yi bayanin cewa wannan bai keɓanta ba da musulmi, illa kasancewar an ambaci musulmi a nan, domin al'amari ne alal ablab, wanda yake galibi, amma ko da ba musulmi ba ne ka rangwamta masa wannan ciniki, kenan za ka samu irin wannan sakamako a ranar kiyama, ko da ba musulmi ba ne. A nan kenan ambaton musulmi, domin abu ne wanda yake galibi, amma ba dan ya keɓanta ba ne da musulmi kadai, ko da arni ne, in dai ya yi nadama akan wannan ciniki, to ba laifi kana iya tada wannan ciniki. Za mu tashi babi na gaba. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, babu al-khiyar, an ibn Umar radiyallahu anhuma an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama annahu qala idha tabaya'a ar-rajulan فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر fa ina khayyara ahaduhum al-akhar fa tabaya'a ala dhalik faqad wajaba al-bay' wa in tafarraqa ba'da an tabaya'a wa lam yatruk wahidun minhum al-bay'a faqad wajaba al-bay' muttafaqun alayhi wal lafzu li muslim wa ana amr ibn shu'ayb ana abihi an jaddihi radiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والبائع والمبتاع بالخيار حتى يتفرق إلا أن تكون صفقة خيار ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستكيل رواه الخمسة إلا ابن ماجه ورواه الدارقطني وابن خزيمة وابن الجارود وفي رواية حتى يتفرقا عن مكانهما وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال ذكر رجل للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يخدأ في البيوع فقال إذا بايعت فقل لا خلاف متفق عليه Malam Allah ya ji kansa na faɗa wato wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato na hukuncin zabi a wajen ciniki lafazin al-khiyar wato suna ne wanda aka ciro daga al-ikhtiyar ko kuma at-takhyir idan aka ce al-ikhtiyar ko aka ce at-takhyir wato shine talabu khairul amrai neman wato fiyayye daga cikin al'amura guda biyu kenan zabi mutum ya zabi fiyayye daga cikin wato al'amura guda biyu dan haka a shar'ance idan aka ce al-khiyar shine malamai suka ce talabu khairul amrayni min imda'il bay'i aw fasqihi neman fiyayye daga cikin al'amura guda biyu shine game da zartar da ciniki wato ko kuma bude shi ma'ana a fasa shine abinda ake nihi da khiyar kenan neman zabi a wajen ciniki kenan ka tsaya kai nazari zartar da wannan ciniki shine yafi ko kuma fasa shi shine talabu khairul amrayni min wato min imda'il bay'i aw fasqi kenan neman fiyayye daga cikin al'amura guda biyu zartar da ciniki ko kuma fasa shi wanda shi zabin nan wato kala kala ne an gane ko akwai khiyarul majlis wanda shine anan insha Allah zamu gani a karkashin waɗannan hadisai guda biyu sannan kuma akwai khiyarul gabl wato zabi na kamunga wato shine bugun hanci kuma akwai ciniki wanda ake yin shi na wato zabi wanda za a yi shi cewa to wannan ciniki zan tafi in jarraba abin nan iya kwana kaza in naga yayi to ciniki yayi amma in a cikin wannan kwanuka na dawo to ciniki na fasa amma in bayan kwanuka sun wuce to ciniki ya tabbata wanda kowanne insha Allah bayani zai zo akan shi to shine anan malam ya zo mana da hadisin Abdullahi dan Umar Allah ya kara musu yadda daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yake cewa idza tabaya'a ar-rajulani manzon Allah yace idan wato mutane biyu suka kulla ciniki lafazin ar-rajulan anan la mafhuma lahu koda mata ne an ambaci maza wato saboda abu ne wanda yake adal aglab an gane ko amma ba dan yake banta da maza ba kace mata ba sa ciki a da haka kenan abin da ya dace ka fassara idza tabaya ar-rajulani idan mutane biyu suka yi ciniki kenan sawa'an maza ne ko mata ko abin da ya kama da haka kuma an ce mutum biyu saboda daman karanci ciniki daga mutum biyu ne yake wannan dan mutun da bai iya ciniki tsakanin shi dole ciniki sai an samu mai saya da mai sayarwa kenan bai takaita ba akan mutun biyu ko mutun nawa ne shine yace idza tabaya ar-rajulani idan mutun biyu suka kulla ciniki manzon Allah yace fa kullu wahidin minhuma bil khiyar kowane ɗaya daga cikin su manzon Allah yace yana da zabi kenan na azartar da wannan ciniki ko kuma a fasa shine ake kira kenan khiyarul majlis zabi wanda yake na mazaunin kulla ciniki sai yace malam ya tafarraqa manzon Allah yace matukar ba su rarraba ba wa kana jami'an kuma suka kasance suna tare an gane ko suka kasance suna tare anan da yace malam ya tafarraqa matukar ba su rarraba ba rabuwa anan wato ita ce rabuwa da gangan jiki dan haka yace wa kana jami'an kuma suka kasance suna tare kenan dan haka anan abinda muke so mu gane a wannan gaba idan kaga abun mutum kana bukata yace zo in sayar maka kuka yi ciniki yace kawo kaza kace ka saya kaza ya sallama maka to koda ka huddo kudi ka bashi ya dauka yaya baka in dai kana nan gun ba ku rarraba ba misali kana cikin shagon shi in awa nawa aka dauka in dai ba ku rabu ba to kana iya cewa ka fasa wannan ciniki ya karbi kayan shi ka karbi kudin ka an gane ko kamar misali wannan zama da muke ana karatu a yanzu kaga agogo a hannun wani sai kace kana bukata sai yace kawo kaza sai kace ka saya ka bashi kudi ka karbi agogo kafin a tashi da karatun a rarraba kowa ya yi kada gaban sa kana iya dawowa kace ka fasa wannan ciniki kuma in har ya kasance da aka tashi ma kuma tare kuki kuka hau babur tafiyar ku daya kafin a je inda za ku rubu kana iya cewa ka fasa saboda me yasa cewa wa kana jami'an sun kasance tare kenan ko mun nisan tafiya da za a yi ko mun nisan lokaci in dai tare kuke wanda a al'adance ba a ce ba ku rubu to wannan ciniki kana iya fasawa kana da khiyarul majlis to shine anan yace wa kullu wahidin minhuma bil khiyar kowane ɗaya daga cikin su manzon Allah yace yana da zabi na azartar da wannan ciniki ko kuma a fasa sai yace malam ya tafarraqa matukar wato ba su rarraba ba kenan rarrabuwa anan ana nihi rabuwa da gangan jiki ba rabuwa ta bangaren fada ba wa kana jami'an maza Allah ya ce kuma alhali sun kasance tare ma'ana suna tare ke sai ya ce aw yukayyiru ahaduhuma al-akhar maza Allah ya ce ko kuma ɗaya daga cikinsu wato ya ba ɗaya wato zabi an gane ko kenan lokacin da kuka yi ciniki ya sayar maka sai ya ce to wani ka tsaya kai nazari kafin zuwa jimawa kaga in kaga cinikin nan ka tsaya to in kuma kaga wannan ciniki bai maka ba to kawo kudi ka karbi wannan kawo kaya ka karbi kudin ka shine yace aw yukhayyiru ahaduhuma al-akhar wato shine yace matukar wato ɗayan su wato bai ba dan uwan shi zabi kenan aw anan ma'rufun ne malam ya tafarraqa jami'an sannan sai yace aw yukhayyiru ahaduhuma al-akhar ko kuma ɗaya daga cikin su wato ya ba dan uwansa zabi shine anan sai ya fassara mana sai yace fa in khayyara ahaduhuma al-akhar in har wato ɗaya daga cikin su ya ba dan uwansa zabi fa tabaya'a ala zalika wato suka kulla ciniki akan haka sai yace fa qad wajaba al-bay'u wato tabbas wato ciniki ya tabbata kenan anan misali lokacin da kuka yi ciniki kuna zaune ɗaya daga cikin ku sai ya ba dan uwan shi zabi in ma shi mai saya ko mai kaya yace to wane cinikin nan fa ka tsaya ka gani kai nazari na baka zabi daga nan zuwa minti 10 in nazari ka gani in kaga ka saya to shikenan ciniki ya tabbata in ko baka saya ba to ka fada mu kenan anan ya riga ya baka zabi in akan wannan zabi kuka yi to wannan ciniki ya tabbata ko kuma lokacin da za ku yi wannan ciniki sai ya ce to ba maganar cewa sai mun rabu in dai fa ka riga ka saya to ka tabbata cewa ka saya kenan wannan tintini ya baka zabi ka tsaya kai nazari kenan wannan zabi na mazauni ya riga ya kore shi kenan ya ce maka in kana so wannan abu ka san da cewa in fa ka saya ka saya ba maganar dawowa in ka yarda akan wannan aka yi ciniki to ciniki ya tabbata wannan zabi na mazauni baka da shi an gane ko kenan shine anan da yace auyu khayru ahaduhuma al-akhar ko kuma daya wato ya ba dan uwansa kenan zabi kenan ya bashi wani zabi wani lokaci wanda yake sananne anan kenan yana iya kasancewa shine khiyarul shar kenan da ya bashi zabi anan da kuka yi ciniki to sai kace masa wannan abu da na saya zan tafi in jarraba shi zuwa kwana uku a cikin kwana uku in na gabe yi ba zan dawo da shi in karbi kudina amma in aka wuce kwana uku ban dawo da shi ba to ciniki ya tabbata to kaga anan kenan koda an rabu to wannan kana da wannan zabi me yasa saboda ciniki ne aka yi na zabi zabi wanda yake na sharadi abinda muke so mu gane kenan gaba ta farko wannan khiyarul majlis ne zabi ne na mazauni in dai kun yi ciniki in dai ba a rabu ba to wani yana iya fasawa shi wanda ya saya ko shi wanda ya sayar na biyu sai ya ce auyu khayru ahaduhuma al-akhar ko kuma ɗaya daga cikin su ya ba dan uwan shi zabi kenan ya ba shi zabi zuwa wani lokaci sananne ma'ana na sayi wannan baburkin daga nan zuwa kwana uku zan je in hau in ji in na ga yayi kenan in aka wuce kwana uku ciniki ya tabbata in na ga bai yi ba daga nan zuwa kwana uku zan iya dawowa in karbi kudina in ka yarda akan wannan to koda an rarraba to wannan mutum yana kan zabin shi a cikin wannan kwanuka uku in bai masa ba yana iya dawowa da kayan kai karbi kudin shi shine yace auyu khayru ahaduhuma al-akhar sai ya fassara mana sai yace fa in khayyara ahaduhuma al-akhar manzo Allah yace in har ɗaya daga cikin su wato ya ba dan uwansa zabi fa tabaya'a ala zalika wato suka kulla ciniki wato akan wannan sharadi yace faqad wajaba al-bai'u kenan ciniki ya tabbata in har aka kai wannan lokaci da ya bada na zabi kenan kwanuka uku suka cika bai dawo ba to ciniki ya tabbata sai yace wa in tafarraqa ba'da an tabaya'a manzo Allah yace in har sun rarraba bayan sun kulla ciniki walam yatruk wahidun minhum al-bai'a ɗaya daga cikin su wato bai fasa wannan ciniki ba faqad wajaba al-bai'u manzo Allah yace tabbas ciniki ya tabbata kenan in har kuka yi ciniki har aka tashi aka rabu wani bai ce ba ya fasa to ciniki ya tabbata kenan ba maganar a dawo baya in ma ka dawo sai dai a koma wancan hadisi da ya gabata ka nemi iqala ma'ana cewa ya rungumta maka wannan ciniki a takaice kenan wannan shine ake kira da wato khiyarul majlis wato zabi wanda yake na mazauni wanda kuma wannan shine abinda mafi yawa daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama suke kansa irin su Abdullahi dan Abbas irin su Abdullahi dan Umar irin su Aliyu Allah ya kara masa yadda da mafi yawa daga cikin tabi'ai haka al-Imam Shafi'i da al-Imam Ahmad da Ishaq ibn Ibrahim da sauran magabata sun tafi akan wannan zabi na mazauni in dai an yi ciniki in dai ba a rarraba ba to wani daga ciki yana iya fasawa sabani ga malaman Hanafiya da al-Imam Malik Allah ya ji kansu su sun tafi akan cewa ba maganar wani zabi na mazauni. In dai aka rige aka yi ciniki, kace ka saya, yace ya sayar maka, to koda ba a rarraba ba, to ciniki ya tabbata. Sun zo da wasu dalilai da wato ba da amsa akan wannan hadisi, illa kasancewar dukkan su babu wani tawili ne, babu abinda zai iya samu gunzama. Magana tabbatacciya, shi wannan khiyarul majlis wato abu ne wanda yake tabbatacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kamar yanda wato ya faɗa mana a wannan hadisi. Yana da haka wannan hadisi dalili ne akan kenan shi zabi wanda yake na mazauni. Ina anan sai mu gane cewa kusan bayani ne kala biyu. Abu na farko kenan, in har aka yi cinikin ka saya na sayar ma, to in dai ba a rabu ba, ana tare, to kowa yana da zabi, da shi wanda ya sayar da kaya da shi wanda aka saida ma, kenan wani yana iya cewa ya fasa, kuma dole a bashi kudin shi. Ko kuma abu na biyu, fuska ta biyu kenan, aw yukayyiru ahaduhuma al-akhar, ko kuma ɗaya daga cikin su kenan ya ba ɗan uwan shi zabi, kenan zabin ya ba shi zabi ne game da wani lokaci wanda yake sananne, kamar yadda muka yi bayanin cewa yace to na saya, amma daga nan zuwa kwana uku zan je in jarraba, in bai mini ba zan dawo in karɓi kuɗina. An gane ko? Shi ne kenan anan yace fa in khayyara ahaduhuma al-akhar, in har ɗayansu wato ya ba ɗan uwansa zabi, fata baya a ala zalika, suka kulla ciniki akan haka, kuma lokacin da ya bada ya sanya ya zo ya wuce, faqad wajaba al-bay'u, ciniki ya tabbata. Kenan in yace daga nan zuwa kwana uku, in kwana uku ya cika bai dawo ba yace ya fasa, to ciniki ya tabbata. Amma kafin wannan kwana uku, kenan in ya dawo yace ya fasa, dole kudin shi za a bashi. Kenan kaga wannan rabuwa wato bata bata ba, kenan koda an rabu, in dai ciniki ne na zabi, to ana nan akan wannan iya lokacin da aka sa. Sannan sai ya ƙara ƙarfafa mana, sai ya ce wa in tafarraqa, in har suka rarraba, ba'da an tabaya, a bayan sun kulla ciniki, walam yatruku wahidun minhum albay'a, wato ɗaya daga cikin su bai fasa cinikin ba, maza Allah ya ce faqad wajaba albay'u, tabbas wato ciniki ya tabbata. An gane ko? In dai kenan ba wanda ya fasa har aka rabu, to ciniki ya tabbata. Shi ne malam sai ya zo da hadisi na biyu a baban, hadisin Amr ibn Shu'aib daga mahaifinsa, daga kakansa. Kakansa shi ne Abdullahi ibn Amr ibn al-As, Allah ya kara musu yadda. Yake cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa, wal bai'u wal mubta'u, wal bai'u wal mubta'u bil khiyar hatta yatafarraqa. Manzon Allah ya ce wal bai'u da mai sayarwa, wal mubta'u da mai saya, bil khiyar, manzon Allah ya ce gaba ɗaya kowanne wato yana kan zabi. Sai ya ce malam ya tafarraqa, manzon Allah ya ce matukar wato hatta ya tafarraqa, sai an kai lokacin da wato suka rarraba. Kuma fizibil kun wancan zai tawa. Shi ne yace wal ba'u wato da mai sayarwa, wal mubta'u da mai saya, shi ne yace bil khiyar wato suna kan zabi. Hatta ya tafarraqa, sai an kai wato lokacin da suka rarraba. Illa an takuna safaqata khiyar, manzo Allah yace sai dai in ya kasance wato ciniki ne na zabi, sai idan ya kasance ciniki ne na zabi. Idan kaga wannan gaba ita ma mi take tabbatar mana, shine khiyarul majlis, zabi wanda yake na mazauni. In dai an yi ciniki, ko kwana nawa kuke, in dai a wuri ɗaya kuke, misali shine malamai suka ce in kamar misali gida ne wanda yake karami, kenan matukar ɗaya kenan bai tashi ba ya fita, an gane ko bai tashi bai ya fita daga cikin gida. In kuma irin gida ne wanda yake babba kenan matukar wani bai tashi bai je ya shiga wani sha'anin sa. Saboda kasancewar akwai riwaya daga Abdullahi dan Umar Allah ya kara musu yadda wanda shi in yayi ciniki da mutum yana son wannan ciniki ya tabbata. Ibn Umar sai ya tashi ya dan yi taki daya biyu uku ya yi dan gaba sannan kuma sai ya dawo. Kinan dan haka anan in kamar karamin gida ne suka ce in mutum bai tashi ba ya fita, in babban gida ne kinan in bai tashi bai shiga wani sha'anin shi je wani wuri ya dawo, to in dai ana nan a zauna a bude to ciniki kowa yana kan zabi, amma in dai an rarraba to ciniki kuma anan ya tabbata. Shi ne anan sai ya toge sai ya ce illa an takuna safaqata khiyar, sai dai in ya kasance cinikin ciniki ne na zabi. Shi ne kamar yadda muka yi bayani kenan khiyaru shar, shi ne na cewa zan tafi in jarraba wannan abu da na saya zuwa kwana uku, daga nan zuwa kwana uku in dai bai yi ba to zan dawo in karbi kudina, amma in aka wuce kwana uku ban dawo ba to ciniki ya tabbata. Ina in wannan ciniki ne na zabi to ko da an rarraba to mutum yana kan zabin shi. Shi ne ce illa an takuna safaqata khiyar, sai in cinikin ya kasance kenan ciniki ne na zabi to mutum yana kan zabi har izuwa kwanukan da aka kayyade. Sai ya ce wala yahillu lahu an yufariqahu, baya halatta gare shi da zai rabu da shi khashiyata an yastaqilahu, dan jin tsoron kada ya nemi rangwamta masa wannan ciniki. In an yi ciniki bai ya dacewa ka tashi ka tafi dan jin tsoron kar wannan ɗayan kinan kar wani ya tada cinikin. Malamai suka ce anan Ibn Umar Allah ya kara masa yadda da yake haka hannun bai cin masa ba, inda hannun ya cin masa to da ba zai yi haka ba. An gane ko? Kinan iya uzurin da malamai suka ba Abdullahi dan Umar wannan hadisi na hanin cewa wala yahillu lahu an yufariqahu, cewa bayya halatta in kun yi ciniki kai maza ka tashi ka bar wurin khashiyata an yastaqilahu, dan jin tsoron kada wato ya nemi rangwamta wannan ciniki to bayya halatta. Dan haka kenan wannan bai dace ba wato da mutuncin mutum a musulunci. Kamar irin wannan na in an yi ciniki mutum ya yi gaugawa ya bar wurin kenan dan kar a wani abu ya biyo baya na a tada ciniki. Don haka shi Ibn Umar inda a ce hadisin ya cin masa wannan to Ibn Umar da ba zai aikata ba, kenan hadisin ne bai cin masa ba. Wanda kuma dama abu ne sananne, babu wani wanda ya kewaye da sanin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gaba daya. In ka san wani, wani baka san shi ba. Kuma kamar yanda hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun koyi ga wasu manya daga cikin sahabbai, amma sai ga wasu kankana kuma sun san da hadisan. Wanda Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah Allah ya ji kansa ya hada su a cikin littafin sa mai suna Raf'ul Malam anil a'immatil a'la, wanda ga hadisin sallama na cewa in mutum yayi sallama ya nemi izini so uku ba a bashi izini ba to ya juya ya shiga sha'anin sa. Wanda Abu Sa'id wato Abu Sa'id al-Khudri ya zo gidan Umar Allah ya kara masa yadda ya yi sallama, ko kuma mu ce Abu Musa al-Ash'ari ya zo ya yi sallama ya nemi izini so uku ba a bashi izini ba sai ya tafi ya shiga sha'aninsa ya juya zai tafi. Umar Allah ya kara masa yadda sai ya fito sai ya ga ya juya sai ya ce ku dawo da shi. Aka je aka dawo da shi sai ya ce ya ka yi sallama kuma ka juya ka tafi, sai ya ce haka manzon Allah ya karantar da mu, in mun yi sallama an karba mun nemi izini so uku ba a bamu ba mu shiga sha'aninmu. Umar sai ya ci kunkuye shi ya ce wallahi sai ka zo mun da shaida wanda zai zame maka shaida akan cewa tabbas manzon Allah ya faɗa haka. A lokacin nan ya je majalisi daga cikin majalis na mutanen Madina yana shesheka ya ce kunji kunji abinda Umar ya faɗa, ya ce dole sai na zo masa da shaida ina muku magiya ina haɗa ku da Allah a cikinku ba wanda ya ji manzon Allah ya faɗa cewa duk wanda ya sallama yana nuna izini so uku ba a bashi ba izini ya shiga shaninsa. Suka ce wallahi gaba ɗayan mu anan kowa ya ji, dan haka babu ma wanda zai zame maka shaida faci yaron mu daga cikin mu. Suka tada Abu Sa'id yaje ya tabbatar masa cewa tabbas ya ji manzon Allah ya faɗa haka. Kaga anan hadisi ne wanda shi Abu Sa'id yana sanar da shi, amma shi Umar Allah ya kara masa yadda bai san da shi. To dan haka anan kenan ba mamaki kasancewar shi Ibn Umar wannan hadisi bai cin masa ba, domin in ya cin masa ba yanda za a yi ya saba ma abin da yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kuma wannan hadisi na Umar yana ƙara Abdullahi dan Umar yana ƙara tabbatar mana da yace malam ya tafarraqa matukar ba su rarraba ba. Kenan at-tafarruq anan ana nihi bil abdan, rabuwa ta gangan jiki ba rabuwa ba ta fada. Kamar yanda malaman Hanafiya da al-Imam Malik su sun tafi akan cewa rabuwar da ake ni at-tafarruq bil qawl, indai ya ce ya sayar ma ka ce ka saya, suka ce koda ba a rabu ba suka ce ciniki ya tabbata. Malik kuma shi Ibn Umar shi ya rawaito hadisi, kuma malaman suna da ka'ida suke cewa wato rawil hadisi adra bi marwiyati, kenan wanda ya rawaito hadisi ya fi kowa sanin abinda hadisin ya kunsa. Dan haka shi Ibn Umar da ya rawaito hadisi shi ne in an yi cinikin sai ya tashi ya yi taki, in yana son wannan ciniki ya tabbata sai in ya taka ɗaya biyu uku, in yana da nihin zama kuma sannan ya dawo ya zauna. Shi ne anan ya ce walba'i'u mai saya walmubta'u da mai sayarwa, an gane ko walba'i'u kenan mai sayarwa walmubta'u da mai saya. Manzon Allah ya ce bil khiyari, kowa yana da zaɓi na azartar da ciniki ko a fasa. Hatta ya tafarraqa, hatta anan ai ila an ya tafarraqa, har a kai lokacin da za su rarraba. Kenan matukar ba su rarraba ba, kenan kowa yana da zaɓi na azartar da ciniki ko kuma a fasa. Sai ce illa an takuna safaqatul khiyari, sai in cinikin ya kasance ciniki ne wanda yake na zaɓi. Safaqa shine albai, an ambaci ciniki safaqa saboda in an kulla ciniki al'adar su ta Larabawa mutun yakan kawo hannunsa da shi wanda ya saya da wanda ya saida, wato sai a taba. In aka yi haka kenan alama ce ta nuna ka yarda na yarda, da haka sai aka ba cinikin suna ake ce masa safaqa. In aka ce safaqa shine tabi, sai ya ce wala yahillu lahu an yufariqahu, baya halatta gare shi wato ya rabu da shi bayan an kashe ciniki khashiyata an yastaqi lahu, wato dan jin tsoron kada ya nemi rangwamta masa cewa a fasa ciniki. Lafazin an yastaqi lahu an ciro shi ne daga al-iqala, al-iqala kenan rangwamtawa na a fasa ciniki. Kenan bai ya halatta mutum ya tashi ya bar gun dan jin tsoron kada shi dan uwan nashi ya nemi cewa a fasa ciniki. A takaice shi ma wannan hadisi, hadisi ne ingantacce, abinda yake tabbatarwa kenan shine shar'ancin khiyarul majlis, zabi wanda yake na mazauni na azartar da ciniki ko kuma a fasa. Kenan matukar ba a rarraba ba, kenan kuma matukar cinikin ba ciniki bane bane sharadi. In na sharadi ne kenan koda an rabu mutum yana kan sharadinsa har a kai lokacin da kwanukan da aka yanke suka cika. Sannan hadisi na gaba, hadisin Abdullahi dan Umar Allah ya kara musu yadda yake fada, zakara rajulun lin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama annahu yuqda'u fil buyu, wato wani mutum ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama labarin cewa shi fa ana yaudararsa a wajen ciniki ana bugun hanci shi. Shine Habban ibn Munqiz ibn Amr al-Ansari al-Khazraji, Allah ya kara masa yadda, wanda ya samu wata illa ne a wani yaki daga cikin yaƙe-yaƙen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, an fita da shi sai aka masa rauni a kai, raunin da ake kiran shi ma'amuma, uwar raunuka, raunin da yake tale fatar kai ya iske kashi. To ya samu irin wannan rauni, da ya samu wannan rauni sai ya samu ya sabbaba mishi illa biyu. illa ta farko sai ya samu rauni a wajen hankalin shi, abu na biyu sai ya samu illa a wajen harshen shi da kene ke iya magana, maganar shi ba ta hutuwa da kyau. To shi kwaye mutum ne wanda yake ya saba saye da sayarwa, sai ya faɗa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa so da yawa akan yaudare shi a wajen ciniki a buga mishi kaya, shi ne ya ce annahu yukhda'u, cewa ana yaudararsa fil buyu'i, a wajen cinikayya sayan kayan shi ko kuma sayarwa sai a zo a bugi hancin shi. Fa qala, sai manzon Allah ya ce da shi idza baya'ata, daga yau in kayi ciniki da mutum sawa'an kai ka saya ko kai ka sayar masa, fa kulka ce masa la khilaba, banda yaudara. Manzon Allah ya lakanta masa ga abin da zaka faɗa, duk wanda kuka yi ciniki da shi ka ce masa la khilaba, wato banda yaudara. Kamar yadda Ibn Ishaq a riwayarsa shi ya dada, shi ne manzon Allah sai ya ce masa kuma anta bil khiyari fi kulli sil'a ibta'ata ha thalatha layali, kowane kaya ka saya manzon Allah ya ce masa kana da zabi tsawon kwana uku, in ka gamsu da abun ka yarda ka amince ka riƙe, in bai maka ba manzon Allah ya ce ka maida. To haka ya kwashe tsawon rayuwar shi zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, aka zo zamanin Abubakar, aka zo zamanin Umar, har aka zo zamanin Usman, Allah ya kara masa yadda. A lokacin nan wato kasuwanci ya yawaita a cikin jama'a, a lokacin nan shi ko sahabi yana dan shekara 130, in ya saye abu ya kasance a lokacin nan in ya saye abu aka ce masa ai an bugi hancinka, sai ya koma ya ce a bashi kudin shi, sai a samu wani shaida daga cikin sahabbai sai ya ce eh haka manzon Allah ya faɗa, ya sa mishi zabi tsawon kwana uku, in abu bai mishi ba ya maida ya karbi kudin shi. To a takaice shi ne wannan hadisi, malamai suka zo da shi a matsayin cewa dalili ne akan wani zabi, shi ne ake kiran shi khiyarul ghabl, wato zabi wanda yake na bugon hanci, na kaya in an bugi hancinka an saida maka su sama da kimarsu, shi ne ake kira da kamunga. An gane ko? Shi ne al-imamu Ahmad da al-imamu Malik da sauran magabata suka tabbatar da wannan zabi khiyarul ghabl, kenan in an bugi hancin mutum an saida masa kaya sama da kimarsu, abin ya lullunka, to anan mutum zai iya maidawa a bashi kudin shi. To shi ne wasu daga cikin malaman malikiya suka kayyade suka ce in ya kai kashi ɗaya daga cikin kimar abu, kamar yanzu misali abu ne wanda kowa ya sani kudin shi jika ɗari ake saida shi, jika ɗari ne kudin shi, to abinda aka dora maka in ya kai kashi ɗaya daga cikin uku, to anan kana da zabi na ka maida, wato ka amshi kudinka. Kamar misali abin jika ɗari aka sayar maka shi jika ɗari da 40, kaga anan an bugi hancinka, to anan an samu kashi ɗaya kenan daga cikin uku kimar abin, abin kimar shi kenan jika ɗari ne, kai kuma an sayar maka da shi jika ɗari da 30 ko jika ɗari da 40, to anan kana iya maidawa. To ina ga abin jikka ɗari aka sayar maka shi jikka ɗari da 50 ko aka sayar maka da shi jikka 200, abin yayi muni da yawa, kenan anan mutum yana da zabi in ma ya dangane ya rike abin ko kuma ya maida a bashi kudin shi, kenan shine ake kira khiyarul ghabl. Kamar yanda anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ya bashi zabin cewa in ka ga ya maka, to in bai maka ba kenan sai ka maida ka karbi kudinka, aka sanya masa kenan iya kwana uku. Tare da cewa wasu daga cikin malamai sun tafi akan cewa in dai an riga an yi ciniki koda an samu wannan bugon hanci, suka ce to ba maganar a dawo baya a tada ciniki, suka ɗauki wannan hadisi cewa wata ƙadiyya ce wadda take keɓantacciya, shi ne a nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato ya masa wannan rangwamen saboda rauni na hankali da yake da shi, suka ce wannan daidai yake da cinikin yaro ƙarami, wanda yaro ƙarami in ya sayi abu sai in waliyin shi ya zartar da wannan ciniki ciniki ya tabbata, in bai zartar da wannan ciniki ba to ana iya tada wannan ciniki, amma tare da cewa dalili ne. Me yasa? Saboda saye da sayarwa ne yake shi wannan sahabi. An gane ko manzon Allah ya ba shi wannan zabi, yake ce masa in har kun yi ciniki da mutum to ka ce masa la khilaba, ma'ana banda yaudara. Khilaba ne ake nihin shi ne wato yaudara khadi'a kenan. Kenan shi ko mumini in dai ka faɗa masa haka to ba yanda za a yi ya yaudare ka, kuma daman shi mumini yaudara ba dabi'ar shi bace. Kenan ko da mutum yana da raunin imani ka faɗa masa cewa banda yaudara, to anan dai zai kiyaye tsakanin shi da Allah, kenan ku yi ciniki. Kenan in kuma an sami yaudara kenan kana da ƴancin da zaka mai da wannan abu ka amsu kudinka, shine ake kira kenan khiyarul gabn. Al-gabn a Hausa shine ake kira kamunga, ko kuma ka ce bugun hanci. Kenan a sayar maka da abu sama da kimar shi, kuma abu wanda yake ƙari, wanda yake mai muni. Kenan shine wasu malamai suka kayyade da kashi ɗaya daga cikin ukun kimar abu. Kenan abin jika 100 a sayar maka shi jika 130 ko jika 140, wanda kowa ya san ga kimar shiga kudin da ake sayar da shi. Amma in abu ne wanda daman kasancewar ba a san ba kudin shi, ba a san ba yanda ake sayar da shi, to wannan shi ne. Amma in an riga an san kudin shi, kowa ya sani, in aka dora ma mutum abin da ya wuce ka'ida, kenan anan mutum yana iya komawa a tada wannan ciniki. Na insha Allah ya kamata mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai. Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant أستغفرك وأتوب إليك.